أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبود قديا ما استار يوا مرسا إياكا سنتبتك الله سبحانه وتعالى وند الله تكين حكمة شنة دعيك وانشد قدر وشي Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da dauran nan da muke na ahkamus siyam wal qiyam wal i'tikaf wa zakatul fitr wallaba al fadilatu al doktor Abdul Karim bin Abdullah al Khudair rahimahullahu ta'ala ayau muna ranan talata ko 29 ga watan sha'ban ya ne duban harko ko dan saudiya har sun ga wata aka ce ko Allahumma ballighna ramadan mu yau ne duban farko insha Allah su da su suka ganshi shekara 1447 hijriya wanda shine 17 ga watan February wata na biyu 2026 miladiya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gaba katar da abin da yake shine daidai da aiki da shi na'am na'am idan ban manta ba je mun ta tsaya zan mu tashi hukumul qiyam hukumcin qiyamul layl na'am salatu qiyam sunnatun muakkadatun sallar qiyamul layl sunna ce mai karfi wala ya'simu man tarakaha wanda ya barta bi iznibi ba kan barinta lakinnahu mahrum sai dai an haramta mashi ko kuma yayi hasaran lada mai yawa لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق سبب حديث أبو هريرة يرضى الله تثبت عليه حديثي وان ديوتي شيني تشوى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وان دي أزم وطن رمضان وان دي قيام الليل النام رمضان ينامي إيمان ينامي نيم اللادة تو أزا أغافر تامي أبن دي قباتة دقزنبانشي ما لا يتماو نعم وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها يا تبت دا حديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله تثبت غريتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيوى من زان الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة وتسكن وندري يهدو من جوف الليل تسعكي الدري يفتو دقا جدا فصلى في المسجد سي صلى أتكم مسلا تيدي يهدو فصلى رجال بصلاته sai dama akwai wasu mazaje a cikin masallacin sai suka yi sallah tare da sallar annabi kenan suka bi annabi sallah fa asbaha an-nasa sai aka wayi gari fatahaddasu jama'a sai suke bada labari aisha mun yi sallah tare da annabi tsatsakiyar dare fa istama aksaru minhum dare na biyu sai jama'a suka taru to kai ka ji an ce rasulullahi ya huto an yi sallah tsakar dare gobe an barka sai jama'a suka taru suka huto wanda jama'a sai yi wancan yawa an gane ko wanda sun yi na jiya yawa sai suka zo suka taru an gane ko aksar minhum fa sallu ma'ahu sai salla tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa asbaha an-nas fa tahaddasu sai aka waye gari jama'a suka ƙara bada labari wasu suka ce jiya fa an yi shekaran jiya ma dama an yi an gane ko fa kasara ahlul masjid min laylati thalitha sai mutanen masallaci suka cika a dare na uku to ko kai ne ai baka yarda a baka labari annabi ya huto tsakiyar dare sallah kowa dole ya huto masallaci ya cika fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa salla fa sallu bi salatihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai sahabban nan suka yi sallah suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam falamma kanatil laylatu rabi'a sai da aka zo dare na hudu an gane ko أجز المسجد عن أهله حتى خرج أجز المسجد عن أهله داري لو تسيقى مكا مسلاتين يا كاسا أوكا متانا مسلاتين إن نيسا نيسا ما جسنزو إن كوئنا كوئنا أن تترو مسلاتي ياتي كايتم باسل ياتي كتبتب هيا يا كاسا أوكا متانا مسلاتين أنغانيكو حتى خرج لصلاة الصبح أكي تجرى النبي يجفتوا أنغانيكو سي أسلى أصبع سيفتو فلما قضى الفجر يا عند النبي يا كما صلى اصبع اقبل على الناس سي يجيو يكل المتاري فتشهد يي اشهد ان لا اله الا الله يي خطبه الحاجه كده ثم قال سي يتي اما بعد بايا هكا فانه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم يتي كسني دي ban wai ina sane da kun riga kun hudu ba wai ban sane ba da kun zo dukan ku masallaci a na sani ban hudu bane dai na shi tsoran a dora muku ta zama farilla gare ku ku kuma ku kasa yinta an gane ko fasaru yusalluna furada daga nan sai kowa ya fara sallah shi kadai saboda annabi ya ce yana tsoran a dora masa sallan nan ta zama farilla ya hudu dare na harko ya hudu dare na bi dare na uku dare na hudu suka cika masallaci baful sai rasulullah sai yake hutuwa saboda gudun ka a dora ta ta zama farilla an gane ko yace kenan daga nan sai mutane suka fara sallah daidaiwa kullun yusalli bi infradihi kowa zai yi sallah shi kadai da sallah shi wa madal amru ala zalika hatta tuwaffi rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ci gaba kowa yana sallar shi shi kadai har sai da annab sallallahu alaihi wasallam ya rasu thumma jaa ba'dahu abubakar radiyallahu ta'ala anhu wal amru ala zalika bayan annabi ya rasu abubakar ne siddiq ya zo aka ci gaba da yin wannan sallar kowa yana yin sallah shi kadai thumma tawalla umar radiyallahu anhu sai aka dora umar khalifa musulmai yarda Allah ta tabbata gare shi فاستعمر فاستمر الامر على ذلك الامر ان يتجب التهيئه akan haka summa raa umar sai wata rana umar ya gani radiyallahu anhu Allah kara mai rida wa huwa al khalifatu rashid shine kan mu mance umar shine wato khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam ar rashid mai shiryar wako alladhi umirna bi iqtida'i bihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mamu umarni mu yi koyi da shi wal akhadh bi sunnatihi fil hadith kuma mai aiki da sunnar shi mu doki sunnar shi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati na hore ku ku kama sunnata wa sunnata khulafa'ur rashidin al mahdiyin da sunnar min ba'di da sunnar khalifofi shiryayyu masu shiryarwa bayana ku kama sunnonin mu wa hadisun اقتدوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر النبي a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi koyi da wannan wanda suke bayana Abu Bakar da Umar ra'a an yajma'uhum ala imamin wahid kaga sai Umar sai yake ganin da a dinga wannan sallah kowa ya tashi a zo tarawih kowa ya tarawih insha Allah masallaci daban-daban sai Umar ya gani to bari a hada su limami dai ya sha su an gane ko لأن الخشية التي أبداها النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفرض هذه الصلاة على الأمة ثم يعجزون عن قيام بها قد ارتفعت بموته sai saboda shi Umar ya ga cewa tsoron da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a dora mai al'umma wannan sallar ta zama farilla to bayan rasuwa Annabi wa za a turo mai wahayi a ce an dora an gane ko babu kenan matsalar da annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka hasa yin ta jama'a yana tsoron a ce an dora ta farilla sai Umar ya gani cewa menene tunda an doke illa ta doke kenan menene hukuncin sai a maido shi kamar misali mutum ne ya ce maka in dai ina raye ba kai kaza ba misali to in ya mutuwa can zaka yi ko to kaga shi annabi yana tsoron a dora shi to annabi ya rasu to wane ne za a mawa hayi a ce wannan abin ya zama farilla babu tunda addini ya cika shine yace la ziyadatun wala nuqsan fi din a lokacin Umar ya ga babu tsari babu ragi a addini saboda Allah subhanahu wataala ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati al ma'ida ranan ne Allah subhanahu wataala ya ce a yau na cika muku addinin ku na cika muku ni'imata na yarje muku musulunci shi da addini kenan daga wannan al yawma akmaltu lakum dinakum babu wani abin da za a kara ko na hukuncin shari'a kun babu abin da za a yi za a rage a addini ya cika an gane ko sai ya gani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da za a dora da shi ne za a turo a ce an ƙara kuma an turo a yau ma kuma lakum dinakum ta wuce sai Umar ya ce to a maido ta kan wannan fa umar radiyallahu ta'ala anhu shi umar yarda Allah ta tabbata gare shi ra'a annal illati allati min ajaliha tarakaha annabi sallallahu alaihi wasallam ihtafa'at yana ganin cewa illar da tasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan sallar tare da jama'a to yanzu babu illai an doke illai kenan kaga tunda babu illar da tasa a dora sai yake gana a maido ta wa ra'a anna salatahum mujtami'ina anshat lahum sai yaga cewa ayi sallah cikin jama'a yahi bada courage yahi zabararwa an gane ko anshat lahum wa awanu lahum ala hadha alqiyam kuma yahi taimaka musu akan a tashi ayi qiyamul layli faja'alahum ala Ubay ibn Ka'ab sai Umar ya sanya su Ubay ibn Ka'ab ya shagorance Sulaimanci radiyallahu ta'ala anhu yarda Allah ta tabbata gare shi na'am radiyallahu ta'ala anhu yarda Allah ta tabbata gare shi halli hana na'am sai ya hada su akan shi ya musulmanci fasara yusalli bihim jama'atan sai ya kasance yana musu sallah ta jama'a wa kharaja fi laylatin min al-layali sai wata rana Umar ya fito dare daga cikin dararruka wa hum yusallun sai ya isko su suna sallah a jama'a fara'ahum sai ya gansu wa ajabahu amrahum sai kuma al'amarin nasu ya burge Umar yadda Allah ta tabbata gare shi abin ya burge shi fa qala sai Umar yace ni'matil bid'a hadhihi ma dalla da wannan bid'a an gane ko sai ya ce wallati yanamuna anha wanda suke barci basu zo sallan nan da wurba sai tsakar dare su tashi su yi sallan nan afdalu min allati yaqumun sai fi wanda suke tashi yanzu kenan dai wanda suke yin ta tsakiyar dare sai fi wanda suke yin ta farkon dare an gane ko li'annahum yusalluna awwala al-layla wa salatu al-akhir al-layla afdal saboda su suna sallan nan farkon dare ita kuma ayi sallan nan karshen dare tafi zama mafificiya wa salatu tarawih mala yace ma ita kuma sallar tarawih mimma yumdahu mamduhatun yana daga cikin abin da ake yabo ake so li'annahu qala saboda Umar radiyallahu anhu yace ni'mat ma dallada ita wa amma tasmiyatuha bil bid'a da ma yace amma da Umar ya kira ta da sunan bid'a fa laysa ma'ana hadha anna fi fil bid'a ma huwa mamdu ba ana nihi ba cikin nan akwai bid'a wanda ake so saboda ka san mutane suna kawo hadisi hujja da wannan hadisin nan su ce ai Umar ya ce madalla da wannan bid'a su ce ai akwai bid'a hasana bid'a mai kyau yace a abun ba haka ba yake ba fa laysa ma'ana hadha anna fil bid'a ma huwa mamdu fa annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bid'atin dalala kowace bid'a dukkanin bid'a sans exception hadisi akhrajahu muslim min hadisi jabir bin abdullah dukkan wata bid'a bata ci an gane ko wal bid'a fi kalami umar radiyallahu anhu mahmulun kama qala shaykh al islam ibn taymiya fi iqtida'i sirat al mustaqim ala ma'na al-lughawi la shar'i shaykh al-islam ibn taymiya yace da umar yace bid'a ana nihin bid'a a larabta ba a shari'ance ba kamar yadda ya fadi a cikin iqtida'u siratul mustaqim an gane ko lakin law nazarna fi ma'na al-bid'a bala yace da zan mu kalli anan ma'na al-bid'a lama amkana al-qawl bi anna al-marad bil bid'a fi kalam umar al-ma'na al-lughawi aw shar'i da mun ce a cikin magana Umar ba ana nihin bid'a lugawiyar ko shar'i ba fal bid'a lughatan ita bid'a a yaran larabci in suka ce bid'a in a larabci aka ce ma bid'a ba shari'a ba hiya ma ullimat ala ghairi misali sabi abinda aka sani ne ka kirkiro abinda ba a san shi ba a da to wannan shine bid'a kirkirowa an ce ka kirkiro ai ka kirkiro abinda ni da babu shi an ce ka kirkiro abu kenan kai ka fara hudu shi babu shi an gane ko to amma abinda dama akwai shi kuma ka kawo shi kamar in kace kai inventan abu ai kaga akwai tsakani creation da wannan inventan go to a ce kai inventan shi to kaga kirkirowa kenan shine ba san shi ba tarawih mala yace ita kuma tarawih uli mata ala misali sabi an riga an san da ita a baya an gane ko fa annabi sallallahu alaihi wasallam sallaha bi sahaba jama'atan annabi ya sallace ta da sahabbai cikin jama'a hasso nawa hasso uku ya sallata da jama'a da sahabbai kaga kenan ba bid'a bace ba an gane ko
wa tarakaha la adlan anha wala nassan laha ya barta ba wai dan an karkatar da ita ba kuma ba wai an goge ta ba a ba wai goge ta bane akai shi yasa ya fasa yin ta da jama'a innama tarakaha khashyatan an tufrat barda annabi ya barta ne din yana jin tsoron ka a maida ta farilla ne akan mutane shafqatan wa rahmatan wa arfa'a na'am wara'afatan bil umma dan tausayi da tamsasawa da rahama ga al'umma annabi bai san a dora ma al'umma abinda al'umma ba su iyawa an gane ko li ummati sallallahu alaihi wasallam fa laysat bi bid'a lughawiyyan ba ana ni bid'a bace alukance an gane ko li anna sabaqa laha shar saboda li anna ta'rifu al-lughawi la yutta la na'am la yantabiqu alaiha saboda تعريف بدع علوقة بحوا كان ون التعريف نا تراويه وليس بدع شرعا ببدع بتي شرعا تي لأنه سبق لها شرعا سبود أن يتع شرعا تي أنهار ينتا والبدع في الشرعي إتكما أنت بدع شريعة أكتي كاي بدع شريعة دنت صورة لا أقول دسكي هاي زب سجاني نيمة بدع أبا إنك تي أبغى كذا كاي بدع أني سيتي تكما أي كاهو موتا kasa alkebba kai wane ne shi ba bid'a ne a menene bid'a sai ya ci ma annabi bai ba ba wai ana nufin duk abin da annabi bai yi bane bid'a a shari'a ma uhdita fid din mimma lam yusbiq lahu shari'a min kitabin wala sunna abin da ka kirkiro a cikin addini fid din a cikin addini wanda babu littahi da ya nuna akwai shi ko sunna hadisi da ya nuna akwai shi shine bid'a abin da ka kirkiro a cikin mi addini amma a cikin mu'amala a cikin wannan duk wannan daban yake an gane ko wa hazihi sabaqat shari'atuha min as-sunnah wannan kuma tarawih a sunnanci an riga an yi ta annabi yayi ta da mutane wa kadhalika laysa bi majazan ai ba majazi bace ba kuma ita li'annahu laysa fil lughati al-arabiyya majaz bal yace saboda a cikin lughati al-arabiyya babu abin da ake ce mai majaz majazi ko ala qawli muharrir al-muhaqqiq inda ahal at-tahqiq ka shaykhul islam ibn taymiyyah wa ghayrihi akan maganganun su wanda su tahayyi tahqiqi su shaykhul islam kenan wa idza lam takun bid'a lughawiyyan wala shar'iyyan wala majazan to yanzu umar ya ce bid'a ce kuma an ce nan ba lugha bace ba ba shari'a bace ba ba majaz bane kai an hodi haka a karkare ko fa kaifa nuwajjihu kalam umar as-sabit fil bukhari ya zamu fuskanci magana umar wanda aka tabbatar da ita a cikin bukhari الجواب على ذلك في علم البديع من علوم البلاغه نوعا يسمى امس شيء ne cikin ilmul badi wani ilimi ne na balaga an ce ilmun balaga yana daga cikin ilmin literature arab an gane ko balaga iya magana akwai fanni wanda za a kawo me ake ce mashi valeur esthetic cikin magana yanda za ta yi dadi ta hoto to cikin wannan din ne cikin ilimin nan na balaga na literature arab ke da kai wani ilimi sunan shi wato ana ce mai almushakala kamanceceniya wal mujanasa da kuma a ce ma wanda suka yi jinas wanda suka yi iri daya an gane ko kamanceceniya da iri daya a tarminal ake shi ko ilmul badi akwai jinas tam akwai jinas naqis fi ta'bir a cikin bayanai cikin tsara ilimin wato ilimin balaga ilimin literature arab wa yu'arifuha ulama al-balagha bi annahu malaman balaga malaman literature arab suna ce ma wannan ilimin ittikhazul lafaz ba ikhtilafil ma'na al-haqiqi kana aw taqdiran ka dauki ittifaqul lafaz ittihadul lafaz lafazin yayi zama iri daya magana ta zama iri daya ma'anar ta canza an gane ko shine ake kira jinas ko mushakala ka gani a rubuce kusan iri ɗaya ne an gane ko a rubuce iri ɗaya ne amma a ma'ana ba iri ɗaya bane ba an gane ko gashi nan rubuce iri ɗaya ne ma'anar ta bambanta an gane ko ma'ana haƙiƙi ta bambanta ko taqdiri misali wan najmu wash shajaru yasjudan da najmu nan cikin suratu wannan ko rahman kaga sai ka ce kananan itace in kuma aka ce ma najm wannan taubawa kaga tuka ya zo kamar siga iri ɗaya ne an gane ko amma me yake bambanta shi ma'ana take bambanta shi har a cikin wannan yarurruka akwai shi an gane ko kamar in ka zo misali mu zo zabarmanci zaka samu in su ce kuda da gari da gashi duka abu ɗaya ne ko scientific hamni 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 duka haka ne ko to amma kuma duka kaga in ka hodi duka ɗaya ne sai ya bambanta ma'anai an gane ko kawai zaka ga kaza ne kake hodi amma ma'anar can kuma can da ban take a Hausa kaman me zan mu kawo babu a akwai bai yi a ce a Hausa babu to Allah mana gafara yace kenan za a doke shi wannan wa hadha kama fi qawlihi ta'ala yace kamar yanda ake cikin fadar Allah subhanahu wata'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha an gane ko sakewar mugun abin amma akai ai mugun abin irin shi to sai aka kira sakewai ita ma da mugun abu ko kuma sayyi'a mugun abu fal jazaa'u 'ala sayyi'a laysa bi sayyi'a sakewa akan mugun abu ba ana nin shi wannan abin mugun abu bane lakinnahu summi'a bi hali mushakala saboda suna kamanceceniya rabiwai aka kira shi haka wa misluhu qawli sha'ir kwatam kwacin shi fadar mawaki da yake cewa na'am qalu iqtarah shay'an najid laka tabakhahu kai iqtirahin ka ba mu labarin wani abu mu samo mashi mu dafa mashi qultu yace sai nace itbahuli jubbatan wa qamisa ku dafa mini jabba riga alkabba da kuma qamisa da riga to ana dafa riga misali kaga yace itbahuni kenan yace ku dafa mini menene ne yake ni a dafawa mashi a dinka mashi ko a meko mashi ko to fa huna mushakalatun wa mujalasa fi ta'biri fi ta'biri wa illa fal qamis wal jubba la tutbahani yace wannan kamanceceniya ne a cikin bayani amma ai ka san bai yiwa a dafa ma jubba ko riga bai basu da kuwa amma me yake ni a kawo mai su ko a dinka mai su a kawo mashi su sai yace ka dafa mashi su to kaga nan sai ya dauki term din dafawa fa umar radiyallahu anhu shi umar yarda Allah ta tabbata gare shi ka annahu cewa kamar shi khashiya an yuqalu lahu yaji tsoron a ce mai ibtada'ta ya umar umar ka kirkiro bid'a fa qala sai ya riga kan ka hodi ma yace ma ni'matul bid'a ma dalla da wannan bid'a ai yana nihi in kanat hazihi bid'a fa ni'matul bid'a wa hadha taqdiran yace a kadara kamar umar kamar in yana sai yace ma in dai ka ce wannan bid'a ce to ma dalla da irin wannan bid'a mun gane ko kenan dai ne ana kwatanta ma babu wata magana kace bid'a hasana a babu bid'a hasana kawai bid'a bid'a ce kuma annabi ya ce kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce an gane ko nukhallis min hadha ila anna salata tarawih yati ar-rijime dai a wannan magana ita sallah ta tarawih an gane ko allati jama'a umar radiyallahu anhu alaiha an-nas sunna cewa umar da ya hada mutane su yi ta sunna ce ya hada sunna ce ya tado ta an gane ko wa anna laha aslan fi shar'i fa laysat bid'a tana da asali a shari'a ba bid'a bace annabi ya yi ta so nawa so uku ya yi ta hudu ya ji tsura a dora jama'a an gane ko da jama'a malai ya ce tarku salatu tarawih jama'atan to yanzu menene hukuncin wanda ya bar sallar tarawih cikin jama'a law taraka ahadun salata tarawih jama'atan wa qala inni sa'usalli akhir al-layli qawli umar wallati yaqumu wallati yanamuna ana afdal yace kaman mutun yace to ni ban ne yin sallar tarawih a cikin jama'a zan doki magana umar da yace wanda zai yi ta tsakar dare ya yi fifi ko ga wanda bai yi ta ba ga wanda yi ta harkon dare yace ma walakin yatamakkanu min italatil qira'a war ruku' walikay yatamakkanu min italatil qira'a war ruku' was sujud dan ya samu yayi tsawaita a cikin karatu ya tsawaita a cikin ruku'i ya tsawaita a cikin sujada an gane ko mimma law salla jama'atan falahu zalika yace da zai salla a cikin jama'a falahu zalika zai samu wannan li annal jama'a saboda ita jama'a kanat min ajali ha min ajali basul himma wan nishat cewa saboda ita ne saboda a samu himma da nishadi aka ce ayi sallah cikin jama'a yanzu ala sabil misal kazo kuna sallah sai kaji ka gaji zakka zamna an gane ko to makwabcin ka sai kaga wani tsoho ne kakanka ne ka ganshi kyam ya ka zamna kaga ya kara ma kurashi an gane ko hakka ne ya zaman ka kawai sai kaga kyam tsoho sai kara mekewa ake da kyau kai ni da kai raka'a biyu ka zauna ka dan huta kaga kawai wani tsoho gaban ka ana salam cewa mekewa yake kai kuma jini a shika kaga ba kai ba zama
kaga ya ƙara ma nishadi ya ƙara ma courage kuma cikin jama'a ka samu ƙarin nishadi haisu inda ba'dan nas inda ma yara yaran nas an yaminihi wa an shamalihi yusalluna yatashajja'a wa yatanashsha saboda zaka ga yanzu daga cikin musudiyawa kaga kawai tashi ake ana mekewa ana ƙara sallah sai kaga shi wannan yayi kai wa ibada ba amma a ramadan ba kuma yanzu gashi a ramadan yana son yin hika dan me zaka yarda yin hika an gane ko kaga wannan alashin gidan alashin ungwanku ne shi ya dauki nauyin gudu bakin jama'a kuma ahiku kudi ahiku sallah fi sabilillah kai ka yarda ahika kudi ahika sallah sai kaga ka meke ka zabura an gane ko kaga ai yanzu sahabbai da suka san wannan ahisu kudi ahis sallah sai suka kawo annabi karan masu kudi suka ce za mu ahalu duko bil ujur masu kudi sun kwashe dukiya sun tayi da ita rasulullah suka ka karan su yace yusalluna kama nusalli sallah suke yanda muke sallah wai sumuna kama nasu suna azmi yanda muke azmi wai tasaddaquna bi fudul amwalihim da sauran dukiyoyin su suke sadaka kaga ni masu sahabbai masu hankali kenan kan mu yarda ahi mu shin dadin nan kuma ahi mu ibada eh mana abu bai yi ba abu bai yi ba sai yace annabi yace kuma ai Allah ya sanya muku abin da zaku yi sadaka annabi ya ba su daga baya wata ruwaya aka ce suka dawo suka ce annabi sun ji labari su ma sun fara annabi yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalla Allah ce yana ba wanda ya ga dama kaga ni ko yace to kenan kamar yanda بنونية القحطانية كتوى إن التراويح راحة في ليله ونشاط كل أوجز كسلاني إذا دي سل التراويح جن دائيني هوتوني راحة أتكين درنش أنقالكو جن دائيني نهوتيجي كنك ركي كران كنك كنا سل زكا هوتا زكا سوكك دوانك انتي دي سلني أمان غوا غمومني إمانا يزو أني أنشيك سل باجيبا يكوى أنتا قرامش أيا إيدا كوى أوتي kawai shi kake an takura baka an sa libami misali libami mai nauyi kira aka ce shi wannan limamu kai ta gunguni kai ta tsoki to sace ka tana da matsala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arihna biha ya bilal in an shiga musiba an shiga tsanani an rasa yanda za a yi ka shiga tashi hankali annabi sai ya ce bilal tashi dan sassauta mana wannan musibar da kiran sallah mu tashi mai sallah to ko kai yanzu in ka shi ka shiga halin kaka nake ka rasa yanda za ka yi to gwatanta ka tashi kai sallah in ka shi abin ya rage to mumuni ne kai in ka shi kuma in ka shi da saura to Allah bada gafara to ita tarawihi raha ce hutu ne hutun zuciya ne hutun jiki ne a cikin dare wa nishatu kullu wajhi zin kasalani kuma nishadi ne ga duk wanda bai iya ma tashi mai dan shin kasala kasala in ka zo masallaci za a yi tarawihi da kai sai ka samu nishadi yanzu ka duba ko kai karan kanka so nawa zaka huto masallaci baka jin karhi karhin jikinka baka jin kurash kurash amma da an fara sallar nan can cikin azumi sai ka shiga zaburi ka meke sai an hada ta gaba daya a salam ce kuma shikenan wannan kasalar ta shiga ta bace ta bi jiki Allah bada gafara kama ya tashasha idza samu ma annas kamar yanda kake samun shasha kake samun kurash in kai azumi tare da mutane liza tashidu qada'u ramadan min asqal umur ala an-nafs la siyama allati ala nufasa ko la siyama allati lam tata'awwad as-siyam shi yasa kake samun azumi yake ba masu jini haira ko jinin biki wahala an gane ko ramuwa azumi afwan an ta sha ramadan saboda jini in ta tace rama shi ai wahala yake ba su firtu wanda bata saba yan azumi ba saboda me yake ba su wahala ba cikin jama'a bane ba ita kadai ce za ta tashi tayi babu wannan abin nishadi na jama'a فإذا كان الشخص يقوى على صلاة النعم أتم من صلاة هي مع الإمام إن دي متنينا دي قرهينا إيه سلا تككا في يدين ديكي سلا تعالى دي الإمام تككا سلا نعم وارتفعت منزلته أن يتهم الناس له بأنه لا يسلي سننكم مسئين شياطوكي cikin jama'a matsayin shi yana da girma ta yanda mutane ba sa yi tuhumar shi ba bai sallah kai yanzu misali ana sallah kawai a ganka kyam ka shige gida kullun alayar din sa'ar din sallah kai ka shige gida ka kwanta to mutane ai sai su yi tuhumar ka sai su yi zargi a ce to shi wannan bai sallah to wannan kuma tuhuma ba ta da kyau a musulunci bare amma tuhuma kai baka sallah kaga jiwa ne duk da cewa dai sallar nafila ce to malai yace in dai manzilar ka ta dagu ba a tuhumce ka ba kuma zaka iya yin sallah an gane ko wa'u'uhum fi ardihi sannan zaka kiyaye mutane ba sa soki mutuncin ka ba a dinga ciccira ka ana sukan mutuncin ka falahu zalika to zaka iya haka amma kuma in za a yi kucece kucece an ganka misali kai a lashin unguwa kawai lokacin sallah kai ka zo gida da mota kai garan ta cika shige kakonta ka gani ai jama'a za su tuhumce ka a ce to shi wannan Kodai kudin da yake samu kodai sallah aka hana shi yake samu ka san mutane ba yanda ba sa ci sai kodai sallah aka hana shi yasa yake ta samu wannan kudin Allah mana gafara ka ba a tuti ba a taba mutuncin ka ba wa qad kana kaseerun min as-salaf yusalluna qiyam ramadan fi akhir al-layl wahdahu da yawa daga cikin malaman salaf suna sallar qiyamul layl ta cikin ramadan shi kadai a cikin gidan shi amma karshen dare an gane ko walakin la yakunu hadha zari'atul litarki tarawih a wannan ba zai kasance ba mafaka ce tabarin tarawih fa ba'dun nas yanshutu ma'an nas a bar dai mutane da yawa daga cikin mu sai mun shigo cikin jama'a muke samun nishadi walakin law salla wahdahu akhir al-layl aw tara bi ayi miqdari da zai salla shi kadai tsakar dare zai wuturi da bakin gurgurda abin da ya samu wa qala kuma yace alqiyamu shi tashi yasduqu ala alaqal shay shi tashi yana tabbata akan dan karan da kai kawai ka tashi kai raka'a biyu dinka kai shafa'i da wutrinka ka wuce ka ce a to ai tashi yana tabbata da abin da ka tashi ne fa mislu hadha yusalli ma'an nas to wannan in dai kadan zai yi in ya tashi ma kadan ne zai yi to kawai an hisa ya dawo ya salla cikin jama'a mun gane wannan mutumin ko kawan mutum ne kawai sai ya tashi ya ce yi raka'a biyu shi raka'a hudu ya yi wutiri can tsakiyar dare karshen dare ya ce to ai qiyamul layl da aka ce kawai da ka tashi ne tashin ne ake ma to ai kai to wannan aka ce to gwada ya yi sallah cikin jama'a wala yafritu fi misli hazal wa'd alladhi jaa nam ya ce kai ya yi sakaki akan wannan alƙawarin da ya zo wal fadl minallahi da falala daga Allah azza wa jalla cewa anna man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl wanda ya yi tsayuwar dare tare da limam hal liman ya salamce za a rubuta mai ladan tashin dare duka an gane ko in kai sallah tare da limam za a rubuta ma kai sallar dare duka to kakkai sakakin nan ka je kai kai kadai a kaje kai raka'a ka biyu raka'a ka hudu kawai a ya ka zo kai da liman din nan a rubuta maladin nan fala yufrit fi misli hadha kai yayi sakaki a kutankwacin wannan illa idza kana ala yaqinin min amrihi an yusalli salatun akmal minha cewa sai dai in yana da guarantee kowa ya san kanshi kana da guarantee in ka tashi zaka yi sallah wadda tahi wannan ta jama'a cika cikakka zaka jima kana yi an gane ko wa qad yakunu min al-munasib an yusallima al-imam yana yiwa ya kasance kai sallah tare da imam wa hiya muddatun yasira sannan ka gani lokaci ne dan kadan saka da imam summa idza qama min al-layl yazid ma yasha sannan ka tashi ka kaddare kai abin da kaga dama kinan nan mallan yana dai kudaitar da kai ne ka zo kai da imam din ka zo kai sallah cikin jama'a in kana so in ka koma gida kai abin da kake so mun gane ko karka ce dan an ce a tsakar daren ya hito ka zo kai ta harkon kuma ka je kai ta daren saboda ai batta kadan ko kana da garanta el kadan din nan ta ishe ka an gani kenan kai da yawan kai da yawa kai da yawa mallan sai ya ce ma adadu raka'atu qiyam adadin raka'a nawa ake yi a sallar dare jaa an aisha radiyallahu anha qaul radiyallahu anha qaulaha ya zo hadisi daga ummul mu'minin aisha siddiqa bintu siddiq cewa tana cewa ba kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atin annab sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana karawa da raka'a 11 a cikin ramadan ko wasan ramadan ana ummul mu'minin aisha raka'a nawa tace 11 a cikin ramadan ko wajen ta wa sabata fi sahiha aidan annahu salla 13 rak'atin ya zo a cikin hadisi sahihi a bukhari cewa annabi yayi sallah 13 wa sabata annahu salla 15 rak'atin ya zo kuma cewa ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a 15 kama sabata annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce salatul layl masuna masuna sallar dare dai kai bibiwa kai bi ka salamce kai bi ka salamce kenan kai tai fa idza khashiya ahadukum subha idan dayan ku ya ji tsoron alfujr zai keto mashi fal yusalli wahidatan tutir lahu ma qad salla sai yayi sallah raka'a dai ta zama mai wutirin abin da ya sallata an gane ko malai yace ma falaisa fi hadha haddun a cikin wannan babu haddi cikin sallar dare mahdud wanda aka kididdige waqtara hadha aljam'u min ahli tahaqqu malamai masu haƙiƙance hadisi sun zabi wannan wato jam'in bal huwa qawlu amatul ahli ilm wannan shine magana da yawa daga cikin ilimi walizal murajjah ولذا المرجح في عدد ركعات صلاة التراويح عند الحنابلة 13 ركعات ورن حنابلة wanda yayin rinjayi cikin sallar tarawih hanabila suka ce kai raka'a nawa 13 wa inda al-malikiyya 36 malikiyya kuma suka ce kai 36 an gane ko raka'a tarawih kai raka'a 36 wa dhahaba akharun ila annaha 40 wasu suka ce cewa sai kai raka'a 40 ala an takuna masuna masuna cewa kai bibiwa wai zan din masallacin da kace zai kai 36 ba ai sai ka salauce ka jiyo ka gaba ko wallahi wallahi tserewa za ai yusha dai din ma da ake yi da sata na'am Allah mana gafara sha dai din ma wallahi da ake yi da sata to ina ka kace zai kai 40 amma in kana so wata rana malam fasha wani masallaci in sun saka tarawih ramadan ce 40 za kai kuma kowace raka'a kai safa bi kowace raka'a kai safa bi ka tashi da safa 80 izhi 8 na'am wallahi wace wa za su yi da sun ka kawo su 13 nan masu hakuri su raka ka zuwa 15 din da hanzo nan za a fara salautiwa Allah mana gafara sifatu salatu qiyam yani ake sifa ta sallar qiyamul layli min sifati salatul qiyam ma yali daga cikin siffar sallar qiyamul layli abinda yake zawa shine idza salla ahadukum 11 raka'ati sallama min kulli raka'ataini in raka'a 11 mutun zai yi din yayin raka'a biyu sai ya salamci wal afdal an yusalli 11 raka'atin ala wasfi alladhi jaa fi salatihi sallallahu alayhi wasallam bil hadisi aisha amma abinda yayi in zakai raka'a 11 to kai yanda yazo a cikin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a hadisin Aisha da ta rawaito mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla qalat take cewa makana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atin yusalliha arba'an fala tas'al an usulihinna wa tuluhinna annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ummuna take cewa bai taba karawa ba a cikin ramadan ko wajen ramadan a raka'a 11 amma tace na harko zai yi raka'a 4 raka'a 4 zai yi da sallama 1 sai tace maka amma raka'a 4 nan karka tambaya ya ne ya kyautata su kuma ya ne ya tsawaita kowace raka'a ba irin raka'an mu ba alautar kai fa zuwa nasi a ba ita bace ba an yi raka'a 13 ka san ita ce ake yawan yi yanzu ana Allah mana gafara ba irin raka'an mu ba raka'a 11 zan yi amma rabin safa safa ko safa daya ummuna tace karka tambayi tsawon su da menene sun mai salli 40 sannan ya ƙara yin raka'a 4 sun zama nawa 8 ko fala tasal an husnihinna wa tuluhinna karka tambaya tsawon su karka tambaya kuma yanda ya kyautata su sun mai salli 30 sannan ya salla raka'a nawa 3 kenan malamai suka ce in so kake kai aiki da hadisin Aisha sai kai irin wannan sallar kasan da aka ce ma falatu salan husnuhunna wa tuluhunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin izhi 10 a raka'a daya izhi 10 ko yayi bakara yayi ali imran yayi nisa sahabin da ya rawaito hadisin yace yana bin shi da yazo ya tashi ya abdullahi ne ko bintu inda khalati maimuna ne shine yace ya tashi sai ga annabi ya tashi sallah sai yayi arwa la ya tashi ba annabi sallar dare cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya gani annabi ya kamo bakara annabi yake tahiya yace to na sai in ya kai aya 100 ya rukui rasulullahi shanye bakara shi dai sahabin nan ce ai so yayi wai salamce sai da yaji an wuce yace to na san ai da bakara annabi ya rukui yaji an kama ali imran yana jira yaji an ida aka roki nisa izi 10 a raka'a daya to shine in kace kawai kai 11 zaka tsaya to kai irin wannan sallar kai doguwa wallahi ba izi goma ba izi dai ma ka kuskura kai a raka'a daya aka fara asassalanka zindir ko goda za kai wallahi aka fara asassalanka aksa ka gaba sai ka shi dama baka jata ba Allah mana gafara bare ka ce kai izi kusan goma Allah mana gafara yace ma siffa ta bi wa iza salla tis'an in zaka yi salla raka'a tara an gane ko faqat taraka dai fal afdal lahu an yusrida thamaniya raka'atin thumma yaj'al thumma yajlis wa yatashahhad shine in zaka yi raka'a tara kawai ka jero raka'an ka takwas duka gaba daya an gane ko babu sallama fa sannan sai ka zauna kai tahiya thumma yaqulu thumma yaqumu sannan sai ka tashi in kai tahiye liyaati bitasi'a sannan sai ka zo da tara sai kai thumma yusalli sadaka salati mun gane siffai in raka'a takwas zakai kawai raka'a takwas zakai ta jirawa sai kai takwas sai ka zauna kai tahiya in kai tahiya ba sallan cewa zakai sai ka ciko ta tara sai ka zauna kai tahiya sai ka salamci ita waccan ta harko mi zakai hudu zakai ka salamce ka sake hudu ka salamce sai ka sake uku mun gane ko malai yace ma wa iza salla sab'an yasrudu sab'a in kuma raka'a bakwai ce kake son kai to bakon nan duka zaka zuno su wala yajlis illa fil akhira kal ka zauna sai a ta karshe raka'a bakwai tar ka zuro sai ta karshe ka zauna an gane ko wa qala misl hadha fil khams fil khams in biyar ma za kai kai jero su duka an gane ko was yace ma was salas yajuzu an tasruduha an tasrudu bi salamin wahid in kuma raka'a uku ce za kai sai kai su duka babu zaman tahiya kai sallama guda bi shartin alla yushbiha bil maghrib sai dai sharadi kan kamata irin na magriba kai tahiya bi an gane ko uku za kai wa iza sallaha salasan bi salamaini fa huwa akmal in kuma uku za kai kamar su sallama bi shi yayi zama cikakka kai shafi'i ka salamce ka tashi kai wuturi ka salamce amma zaka iya yin su shafi'i da wuturi a game amma ka kai zaman tahiya kar ta yi irin na magriba kai su duka a shire an gane ko wannan kodan masu tserewa sai kai da wata wanda suke jira kai raka'a bi ka salamce kawai sai ka musu takwas Allah mana gafara bala yace وجاء في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يازو اتكين صفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في ركعة يا كرنتا اتكين ركعة غدا البقرة سورة البقرة اذه بير ثم النساء يا كرنتا نساء ثم آل عمران يا كرنتا آل عمران اي انه قرأ في ركعة واحدة خمسة اجزاء كينن اتكين ركعة غدا يا كرنتا جزئي بير شيني izhi goma a raka'a guda waliza la ya tahaqqaqa iktira' bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qiyamihi man yusalli 11 rak'atin bi 11 daqaiq yace ma kenan akan wanda yake cewa zai koyi da annabi bai samun yayi koyi da annabi a cikin sallah wanda yayi sallah raka'a 11 a cikin minti 11 ba muna samun ba haka a minti 11 kace an gama raka'a ko takwas ma malam an gama raka'a 11 shine bayanin ai atakwas in raka'a 9 zakai sai a 8 zakai tahiyya in raka'a 11 zakai hudu kai zaman tahiyya guda ka salamce hudu kai zaman tahiyya guda ka salamce sannan sai ka ciko ukun nan mun gane ko wallahu ta'ala ala yace aw qariban min dalik ko ka tamkacin wannan kai raka'a 11 a minti 11 ko minti 15 ko minti 20 kuma ka ce kai kai koyi da annabi kaga ba haka bane ba an gane ko wata haqiqul iqtida' bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha albab yakunu kamman wa kayfan a samu haqiqanin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan babin sai an samu yaya an gudanawa annabi yayi kuma yaya yayi mun gane gudanawa yayi 11 ko kuma yaya yayi fala tasal an tulihinna wa husnihinna kakka tabbaya inji ummuna aisha tace akan tsawon su da kuma kyautata wa su kyawun su kenan sai in ka yi irin wannan an gane ko yace ma wa hadha huwa al matlub wa huwa al afdal wannan shi aka hiso kuma shi yayi zama abu mai kyau wa amma iza haqqaqa al kam dun al kayf falam yaqtadi amma in kace 11 za kai kuma ba kai ba yanda annabi yayi to ba kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba li'anna alquran dalla ala anna alqiyam yahsubu bil waqt la bil adad cewa ita tashi qiyamul layl qur'ani yayi nuni cewa da lokaci ake qiyamul layl ba da dana ba aka yi kanka zo a cikin minti 30 kawai kai raka'a 11 a ce daga ina kake kace a masallaci muka je qiyamul layl kun da yake kun yi jonglage dinku a qur'ani yayi zo qiyamul layl ya take cewa lokaci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsayil layl wa nisfahu wa sulsahu kaga lokaci ne aka bada kasa daga menene kashi biyu na cikin dare ko kuma rabin dare ko kuma ɗan ciyar na dare dai ciyar ko kuma ɗan demi ko kuma ɗan ciyar na dare ka tashi kai wannan kenan lokacin aka kula kenan yanzu kai in ka tashi qiyamul layl in ka raba dare uku in zaka enter de la nuit nawa combien de heures zaka yi tunda dare yanzu yana shiga killer yana shiga kusan 19 ko ah sannan kuma fujira yana ketowa wurin caesar haka 19 a caesar hour nawa ne ah 19 a caesar hour tara ne koko nawa ne 19 20 21 22 23:00 a awa goma yo tara da wani abu kenan tara da wani abu saka ci mai to in ka doke shi tara in ka doke shi awa tara ce an gane ko sai ka raba tara gida uku to a same ka kai turwazar na qiyamul layl turwazar jitan na qiyamul layl amma baka zuwa kai 30 minutes kace kai qiyamul layl shine mi sulusul layl entier de la nuit in kuma dutiyar zaka yi a same ka kai killer caesar ditan na qiyamul layl in kuma rabi zaka yi a same ka kai kusan sankyar ditan sankyar ko katran ekel an gane ko to wannan shine ka samu ta hakikanin gasken yin qiyamul layl mun gane ko to wannan kenan shine kenan qur'ani ya nuna lokacin qiyamul layl ba adadin rakawoyi ba yanzu misali mutum da yazo ya raka'a 11 a minti 30 da mutum da yayi raka'a 11 awa uku dai suke amma ai gaske kowa ya ce yayi raka'a 11 to in kana son kai koyi da annabi sai kai yanda qur'ani ya ce nisful layl ko sulsul layl ko sulsai an gane ko wannan kenan yace ma kenan faman yashghil sulsul layl bis salati sawa'an salla 11 raka'atin aw aqalla aw akthar fa ashrun wahid wanda yayi entier de la nuit da sallah ke sasuwa sallah ya kasance me ake ce mashi yayi raka'a 11 ko yayi raka'a 9 ne ko yayi raka'a 20 in dai ya dauki entier de la nuit dinnan 3 du temps to wannan mutumin kaga ya samu ladan ya samu cikakken ladan nan an gane ko ladan cikakka ne ya samu fa alal insan an yaf'al anfa li qalbihi shi dai mutun ana sanya yi abin da yayi zama mai amfanuwa ga zuciyar shi wallazi yartah lahu sanna abin da zai hutar da shi li anna ba'dun nas indahu istidada an yusalli 100 raka'atin khafifa a cikin mutane akwai wanda yake da shirin yayi sallah raka'a 100 wanda take khafifa ce el kadan ce amma kuma so yake yi kusan raka'a 100 wa fi misli hada jaa al hadis a cikin wannan hadisi yazo a inni ala nafsika bi kasratis sujud wannan sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi bi kake so ummaka fada abin da kake so umbaka kawai sahabin sai ya ce ma annabi murafaqatuka fil janna ina son in zama wato an abokance ka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai a babu wani abu haka nemi dai wani abu yace a wannan din dai shi nake so an gane ko kaga ni shine malamai suke cewa ka gani sahabbai ko yanzu kai ka tambayi yaro bi kake so wani abu zai nema ce kaza to shi ka gani da yake ya san waye tambaye shi yace murafaqatuka fil janna annabi yace aw khayra zalik shin ba wani abu ba yace zaka kuwa wannan din dai shi nake so annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mai a indi ala nafsika bi kasratis sujud ka kama man da kanka kai waita yin salloli an gane ko wa ba'dun nas yashuqu alayhi kasratu alqiyam walqu'ud wasu mutane kuma tsayuwa da zama yana ba su wahala fa haza alayhi an yutila alqiyam wasujud wannan ana so ya tsawaita sujada na'am wa aqrab ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Aya kasance cewa bawa ya kasance yayi kusa sosai da ubangijin shi lokacin da yake sujada. Bawa a same shi kusa da ubangijin shi to lokacin da yake sujada. Shi yasa ko addu'a ka yawaita yin addu'a kana menene? Kana cikin sujada, kana gaka a amsa ma. An kusa a amsa maka. An gane ko wa yuqallil min adadi rak'ati. Mala yace ma ka rage yawan raka'o'i, ka tsawaita tsayuwa da tsawaita sujada. وما هو اولى بالاطاله yace to miye hin zama abin da ka tsawaita abin yayi zama shine mafifi ko ka tsawaita wato sallarka faqad ikhtalafa ahlul ilm fi tafdil bayna al-itala al-qiyam wa itala as-sujud wa ruku' malamai masu ilimi sun sami ikhtilafi sabani a cikin wane hififi ko ka tsawaita tsayuwa ko ka tsawaita a cikin sujada kai dogo ruku'i wa fi kulli wahidatin minha wa fi kulli wahidin minha ja'at nususun bi fadlihi duka cikin wannan nassi yazo da falalashi fa italatul qiyam huwa alqunutu almadhkur fi qawlihi ta'ala tsawaitawa a cikin tsayuwa ka jima kana tsayuwa shine qunutun nutsuwa tsayuwan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna masu nutsuwa kaga wannan tsayuwar ce ake ba wa zikrul qiyam alquran na'am wa zikrul qiyam alquran wato alqurani ya ambata tsayuwa wa huwa alafdal azkar wato shi kuma zikrul qiyam ambatan da zakai a tsayuwa shine alqurani karatun alqurani kana tsaye kai wai ta karatun alqurani kenan shine zikirin da kake yi an gane ko wa huwa alafdal azkar wa afdal kalam shi kuma alqurani shine fiyayyen zikiri shine fiyayyen magana babu zikiri da yake alqurani zama afdal haka ne ko saboda kalamullah ne babu magana da tafi alqurani shi kuma in kana tsaye zikirin da zakai ta shi ne qurani shine waratil qurana tartila kai ta karanto ayoyi kana tsaye an gane ko amma sujud fal aqrab ma yakunu al abdu min rabbih huwa sajida shi kuma lokacin da kake sujada mafi kusan da bawa zai yi kusanci da ubangijin shi shine lokacin da yake sujada kama sabata fi sunna kamar yanda ya tabbata a sunna wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam kuma inganta hadisi daga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa amma ar-ruku fa'azzimu fihi ar-rabb amma in kun shiga cikin ruku'i ku girmama ubangijinku subhanal malik al-quddus subuhun quddus rabbul malaikatu war-ruh subhana rabbil azim amma as-sujud fa'aksu fihi ad-du'a fihi min ad-du'a amma in kun shiga sujada inji rasulullah yace ku yawaita yin addu'a fa innahu qiyama an yustajabu lakum an kusa gak a amsa muku addu'a lokacin da kuke sujada shi yasa kai sujada ka yawaita yin addu'a an gane ko فليختار مسلم ما ينفع قلبه ويرتاح له بدنه شيني مسلمي يزابا عبند زي هوتر تزتيش كما جنجزكيش زي هوتر أنغانيكو فليس المراد من قيام الليل تعذيب المكلف با انا نهي قيام الليل با عذاب تردا واتو مكلف اما dai kai abin da jikinka zai doka kakka yi abin da zai ja maka cuta amma kuma in dai zaka iya kai tai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga tsayuwa har kawawan shi suna ruwa yace awala akuna abdan shakura shin bana zama bawa mai godiya ba saboda godiya Allah tsayuwar da rasulullahi yake yi an gane ko بل المراد منه والهدف من تشريع التقرب الى الله عز وجل هدف ده كما مراد وقت قيام الليل ده هدف شريعه dan ka samu kusanci da Allah subhanahu wataala wattalazzuz bi munajatihi kuma ka samu jin dadi kana munajati kana hira da ubangiji i wallahi a cikin qiyamul layl akwai jin dadi anan ne kake samu halawatul iman ka ji kai wani irin jin dadi wanda babu shi baka taba jin shi ba saboda kai mu'mini ne baka taba jin shi ba a wani wuri sai cikin sallah sai cikin qiyamul layl saboda kai mu'mini ne dan Allah kake wannan ibada an gane ko fa mislu hadha idha atala al-qiyam wal qira'a wa qira'atu القران فيه على وجه معمور به بالتدبير والترتيب يتي مقدم كوتن wannan ka tsawaita tsayuwa ka tsawaita qira'a qur'ani yanda aka nema ka yi shi ta hanyar tadabburi kana nutsuwa kana rattala qur'ani kana rera shi kana nutsuwa kana tunani mi Allah yace a cikin wannan har kana fashewa da kuka saboda tarattali saboda tadabburi da kake na qur'ani irin shi ake so yakunu qad fa'ala al-afdal salat in kai haka to kai ne kai fiyayyen sallah sallarka ita ce fiyayya wa huwa tulul qiyam shine ake san ayi tsayuwa doguwar tsayuwa ba a ce ayi safa daya a salance ba safa biyu a salance a ana san doguwar tsayuwa wa in kana mimman la yahfazul qur'an wa yashqu alayhi an-nazaru fil mus'haf in kuma kai bawa Allah baka iya baka harace qur'ani ba kun baka iya karatu a cikin mus'haf aula yusa'iduhu basruhu fi italati alqira'a ko kuma idan ka bai baka damar kai tsawaita kana karatun qur'ani masalan misali wa arada an yusalli wa arada an yatila ruku'a wa sujud yake son ya tsawaita a cikin ruku'i da sujuda sai kai haka falahu zalika kana iya yin haka in baka iya karatu dogon karatu to amma kaga amma in zaka yi dogon karatu ayi safa biyar ayi safa bakwai ayi izi daya shi wannan shi ne afdal to kaga ni bare yanzu akwai in kai baka iya karatu akwai limammai wanda suke shan karatu suke yin karatu sai ka zo ka tsaya kai kokari ka tsaya ayi wannan da kai an gane ko bal huwa afdal fi haqqihi wa ajruhu azim bar dai wanda bai iyawa kuma ya tashi tsakar dare ne yayi a gidan shi to yayi tsawon ruku'i yayi tsawon sujada kuma zai samu lada lada mai girma wa ala kulli halin man qama layla fa huwa ala khair di yanda dai kai duk wanda ya tashi cikin dare yana cikin dumbun alkhairi yana cikin alkhairi dumu dumu malai yace ma na gaba at-tafrid fil qiyam yin sakaki a cikin qiyamul layl da yawa daga cikin mu muna sakaki muna barci ake qiyamul layl muna fagamniyan mu muna kaza kaza in kana son ka gani ana sakaki a cikin qiyamul layl a zo a sanya ko da tarawih a zo a sanya me ake ce mishi wata balo classico ko lokacin tarawih wallahi in ka zo masallaci sai ka tausaya masallaci duk sun tai kallon classico la hawla wala quwwata illa billah Allah ya ce ayyamun ma'dudat an baka kwana 336 kana hutu wannan kwana 30 din ne baka iya barin duniya ba ka dawo lahira je muna zaune cikin shabab wani yace azumin ramadan dinka an Allah ya kai ka naji dadin maganar nan yace in Allah ya kai ka azumin ramadan kai tunanin cewa wannan shine ramadan dinka na karshe bada baka samu wani ramadan kawai ka sa a ranka kuma katne da yawa daga cikin mu shine nami shine na ƙarshe ka doka wai in ma an yi da kai to ka doka wannan ramadan din Allah ya kai mu gobe ko jibi ko wai an ga wata ina da suke shigo yanzu eh wai ba ga ci ba ana har yanzu to ka doka cewa wannan ramadan din Allah ya kai mu daga shi baka samu wani ramadan kawai mala'ika yana jira ka ida watan ramadan a ce kawo ranka ka doka a ranka to ya kake ganin zakai azumi kamar yanda aka ce in kana son kai sallah salatul awabin salatul muttaqin sai ka doka a ranka wannan sallah wadda na ida ta ga mala'ika nan kawai shikenan kawai ya kenan kaga ai zakai sallah yanzu Allah subhanahu wataala ya kaddara a nuna ma mala'ika ya zo ya tsaya ya ce Allah ya turo ni kawai an baka favor ka ida sallar na azu kiranka ka ganshi saka mala'ikan mutuwa dan Allah ya zakai sallar wajewa ai kaga za a yi sallah kam wallahi ko kai sai ka san kai sallah to ramadan din mu mu doki ramadan din mu wannan shine na karshe sallolin mu kullun mu doka zan bi salatul muwadda salatul dan ban kwana ya zaka gani zan bi ramadan din muka ce in Allah ya kai mu in muka ce mun sa a ramadan wannan shine na karshe ya zan mu kyautata shi wallahi zai kyautata insha Allah kuma insha Allah zai karbo bi iznillah to insha Allah Allah kama mana mai wannan to sakaki a qiyamul layl ko da an sa classico ita ce babban balo ko ita ce ko to ko an sa ta ka tsaya kai tunanin in ka je classico nan wata kila ka aida ka mutu nan kuma sallah ka aida ka mutu wace zaka zaba a ce ga ta classico in ka tahi ka aida zaka mutu nan kuma sallah in ka zo sallah ka aida dai zaka mutu to wace zaka zaba a je ka classico Allah wannan gafara Allah kare mu wala yace ma innama mimma yu'assif lahu anna hirman zahir ala kaseerin minan nas abinda zai baka takeici diyawa sun haramta maka kansu ladan dake da kai wat tafrid kabir suna sakaki sakaki mai girma wa sawfa yandamu al mufrid wala tan sa'atu nadab ko sa'atu munaddi da sannu din masu sakakin nan zasu yi nadama kaito ba lokacin nadama bane lokacin ya wuce li anna hadha waqa waqtu zar saboda wannan lokacin shibka ne an gane ko lokacin shibka ne misali a ce kana ganin jama'a suna zuwa gona ko dan mu yanzu ka bada misali da gona ba wani kadewa ba ake ba gona ba ake zuwa kowa yana zuwa misali aiki kai kaki zuwa kaki hutawar aikin ka karshen wata kowa ya amso ɗan taskar shi na aiki kai kuma wa zai baka can yace atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadin shin kai ka yarda za a yi balaguro ka kasance zakarakka mutane mutanen nan kowa ya dauki guzarin shi za a yi balaguro za a shiga sahara za a je libi a kasa kowa ya dauki guzarin shi wani ya kido kan komi ya goye gudan ruwa a baya wani ya dauki mi kai kawai kace kawai mutai lahiya lai ai kaga kai hauka kai hauka mutane na guzurin lahira mutane na shirya ma lahira ana hayyawa ana kimtsawa ana shiryawa kai kuma lokacin da ake ka shiga sha'anin duniyar ka ai kaga kai zakai da dama lokacin da latuhuni kan nadab latan fa'u kan nadab nadama fata ma amfani wani malami yake cewa wallahi wanda suke cikin kasa da zaka tambaye su mi suke so sun ce a ba su wuni daya a fada saboda falalar shi to mu insha Allah Allah zai nuna mana Allah nuna mana eh mana sai mu tamanni ne har yanzu amma da zaka kan goban kawai ka gani Allah bada gafara fa iza farata al insan fi hadhihi al ibada aw farata fi ghayriha wa lam yabqa lahu illa al fara'id faman ayna yakmil al khalal al waqi fi hadhihi al fara'id in mutun yayi sakaci a cikin wannan ibada yayi sakaci a wajen wata ibada ta nafila kuma kawai kai kace farloli kadai zaka tsaya wannan ɗan guraba guraban ɗan matsalolin da muke samu a farilla bi zai cike mara ita da Allah hasibu anfusakum bi muhasabakum sallar da muka yi ta magariba kowa yayi tunani shin yayi ta tak dewa daga cikin mu in ka tambaye mu wata raka'a harko wata aya ne mai karanta wallahi ban sani ba to wannan sallah kaga ai tana da khalal to wannan rishin cikar sallai da nafiloli ake cike mana ita to da bi zaka cike kai in baka yi nafilolin ba wa iza lam yakul lahu nasibun min qiyam in baka da rabo a cikin qiyam wa zikr baka da rabo a cikin ambata Allah wa tilawa baka da rabo a cikin karatun qur'ani kai tuka baka yi ba ruwanka fa huwa fi ghalib la yu'anu ala takmilul fara'id to duk wanda yake wannan abin aksari baka samun yana samun dama yana cika farillai farillai bar ta cikuwa wanda bai nafiloli bai yawan ambata Allah bai mi karatun qur'ani to farillar ma bai iya cika ta sai ka samu yana sakaki a farilla wa ba'dun nas wasu daga cikin mutane inda hu isti'dad yana da shirye shirye an yasharal layl kullihi yana shiryawa ya yuni blush ya blush dare duka summa iza arada an gane ko yutir bi rak'ati sara'a nafsuhu sai yazo zai wutiri wai ya tashi yayi sallan nan duka shafa'i 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 sai yazo zai wutiri sai kaga yana kokowa da kanshi wutiri sallah daya kai da ka kwana kana sallah misali kai da aka kwana ana sallah da kai aka yi awa biyu awa uku ana sallah da kai raka'a daya ta gagare ka an gane ko fataratan yaghlibuha wa taratan yaghlibu wata rana sai kaga ya kada ran nashi yayi wutirin wata rana kuma ya kasa yi wa hiya raka'atun wahida alhali raka'a guda ce an gane ko li'annahu lam ya'awwid nafsuhu ala hadhihi al-ibada saboda mi saboda baka saba makanka bayin wannan ibada an gane ko wala shakka anna qiyamul layl shaqun mala yace babu shakka cewa tashi tsakar dare akwai wahala fi awwal al-amr a harkon al-amr wa yahtaju ila jihadun nafs wasirq ma Allah yana buƙatar kai kokari kai mujahada kai kokuwa da ranka sannan kai gaskiya tare da Allah wallahi wanda kaga bayya tashi ba da gaske bayki bai shirya ba ba da gaske bai ki da Allah kawai ibada tashi ma sama sama ce an gane ko to tana da wahala amma in kai gaskiya da Allah ba ta baka wahala an gane ko wa bazul asbab sannan ka shin huda sabubukan da zasu kama maka wa iza alima Allah sidqa al-abd aanahu in Allah ya san tabbas kai da gaske kake da gaske kake har cikin ranka to Allah yana taimakon ka amma in ba da gaske bace sai Allah ya shafa ma lahiya ya barka kai da abinka wa ba'du salaf yaqulun wato wasu daga cikin salaf suna cewa kabattu salata 20 sana nayi kokowa nayi muhawala nayi sallah tarawih sallah qiyamul layl shekara 20 an gane ko wata na'amtu biha 20 sana kuma naji dadin ta tazo mana cikin sauki shekara 20 an gane ko ba ga wata ba mun ci gaba bayan insha Allah ko ba ga shi ko insha Allah kenan lokacin sallah yayi zan mu tsaya insha Allah mu yi sallah bayan isha mun samu dama Allah ya kaddara sai mu ci gaba fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi share shi daga kirazan mu insha Allah bayan isha mun samu dama sai mu je khatamul qur'an mu samu bi da wannan da abinda ya saura Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij kulli man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana wa qad hawaij kulli man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wa ashurna ma'ahum ma'an nabiyyina was-siddiqina wa shuhada'a was-salihin fi jannatika jannatin na'im ala sirrin mutaqabilin bi rahmatika ya wahidul qahhar Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وإنا على قيامه وصيامه إيمانا واحتسابا واغفر لنا ذنوبنا فيه يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا فيه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته